أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نظام تجاوى كراتن لتاهم من البركة شين مقاماتا بديء الزمان الحمزاني من رسوة في كراتا للي خطبا بيو الله مشرحما الله جكانش نكاهم مهارة عفوا أقوي wanda mun san nayi bayanin cewa mun kare wannan kasida wanda zan musa ita ce tawa ta mai risala al-imam ibn abi zaid al-qayrawani gata nan gurin rana to zan musa ta zan ba malami su bayyana miki ginin shi sun yi bulagurun gata nan gurin zan bar ta wajen malam sa'id wanda yake bukata kan rana to a ce mutun ya mallake ta muna tahowa ita zan mi rana ta kuma in muka gama ta ina ga zamu maida wannan kananan littawan hura saboda lokacin bai isa kawai mu takaita akan Bukhari Abu Dauda da Muqama dan lokacin ya ishe mu duk yadda ake diddibarar da ake Muqama in kun nura kullun a guje muke yin ta hakanan to rinko banda san irin wannan karatun ina so ya tsaya komai a tsaya ai bayanin shi dai bayan daya in a gujen wannan ne shi yasa haka gana tun tuban halshi yo dukkan ne zan ba ka su da sanan gurin wajen malam Sa'id mun gama wanda yake yawa zan mu tashi a cikin muqamata 17 al-bukhariya muqamata 17 ita ce al-bukhariya nisba ce zuwa ga garin bukhara garin bukhara wa zai ga mana yau a cikin ina yake yana cikin rasha yake yana cikin rasha na duba wannan littafin da na aika muku a cikin wannan sunayen gariruwa da suka zo cikin Qur'ani ko cikin hadisi littafi ne ina da shi ya zo yayi bayanin Bukhara a cikin harful ba Bukhara gari ne wanda a yanzu cikin Rasha yake al-Imam yake cewa haddathana Isa ibn Hisham Isa ibn Hisham ya ba mu labari kale yake cewa ahallani jami'a Bukhara yawmun wani wuni ahallani jami'a Bukhara ya sabkar da ni a babban masallaci na garin Bukhara yawmin shine fa'ili jami'a bukhara shine mafu'ulun bihi mansub wani wuni ya sabkar da ni zuwa ga jami'in babban masallaci na garin bukhara yace wa kadinta zamtu haqiqa na tsaru fi rufqatin tare da abukan tahiya fi sumtu surayya a cikin mashiga ta surayya tauraron surayya yadda muka jedeta da shi kamar tauraron surayya haka muka tadi da su abukan tahiya nan muke tahiya da su ma'ana cikin jama'a wajen haduwar kai da hada kai kamar tauraruwar da suke haduwa su kewaye surayya yace wahina a wannan masallaci na juma'a wahina tafala al-jami'u bi ahlihi yace lokacin da masallacin juma'a ya cika da jama'a shiga baki daya tala'a alaina zuɗi maraini sai wani mutum mai tsahin tuhani ciccirarin riguna da kaya ya taho wa qad arsala siwanan haqiqa ya sakar da eljikashi ta kaya sakin shi kamar wannan ya sake ta haka yana rike da ita yana tahiya yana zawwa wannan mutun ya nuho masallaci wasta talatifulan uryanan ya jayo wani yaro a tsareice wanda ko wando babu yadiku bidurru wasuhu yalwata shi tana kuntata bidurru da kunci ma'ana cike yake da kunci ko ina ya kewaye shi na talauci waya akhuzul qurru wa yadahu waya akhuzul qurru has sanhi alqurru shine sanhi kawai da muke ji kamar nan yanzu sanhi yana kama shi wai da uhu yana barin shi ma'ana yana makarkatacewa sanhi yake ji yaron nan a cikin lokacin sanhi ne kuma gashi ko kaya bayyana yace la yamliku ghayra alqisharat burdatin bai mallaki ba komi banda fatar bargon shi fatar bargon nan ita kadai yan mallaka shi uban da yake dauke wala yaktafi li himayati ra'idatin wannan bargon la yaktafi bayya wadatarwa li himayati ra'idatin dan ya kiyaye shi game da karkarwa sanhi yayi yawa bargon nan da yake lalaba bai hana shi karkarwa bargo ne na jabi bai kai ba na kirki bane yace fa wa kafar rajul wannan mutun sai yayi tsaye wa kala yake ce ma ayan masallaci la yanzur li hadha dhifr illa man Allah dafalahu ba wanda zai dubi wannan dan yaro nawa sai wanda Allah ya tosaya ma wanda zai tosaya ma yaron nan na sai wanda Allah ya tosaya mishi gashi sanhi yana tikishin shi ko riga babu yace wala yariku li hadha durr ba wanda zai tabshin zuciya ga wannan kuncin illa man la ya'minu mislahu sai wanda bai amince ma irin wannan shi ma zata same shi ba ma'ana wanda kaga bai tosaya ma halin nan da nake ciki ba ya aminta ne akan cewa shi yayi karhin irin wannan ta same shi yace ya ashabul juludi zai fara wa'azi ya kuma abuta rabo al-judud jami'an al-jid ma abuta rabu al-mufarwiza wanda yake kyakkyawa al-mumtaz kawai yace wal ardiyatul mutarwiza ma abuta barguna wanda suke mai alama kuna da bargo malallubi na alama hadda ado da kawa baragunan ku da kuke rirhe da su yace wadurul munjida da gidaje wanda suke masu kima masu daraja wal qusurul mushayyada da bainaye wanda suke daukakakku madaukaka a cikin sunan abi daud yace ma umirtu bi tashyidil masajid ma'ana bi tarfi'il masajid al qusurul mushayyada sune madaukaka yace innakum lan ta'amanu hadisan ku buku amince ma musibun zamani ba walan ta'adamu warisan kuma buku rasa mai gadan ku ba fa badirul khair ma amkana ku riga zuwa ga alkhairi matakar kuna da dama wa asinu ma addari ma ahasa dahari ku kyautata ma zamani matakar ya kyautata muku yadda zamani ya sa Allah ya sa kuke da wadata to ku kyautata kuma faqad wallahi da min istikbaj yace wallahi mun ci nama wanda yake tare da rumu warakibna alhimlaj kuma mun hau dabba wadda take ingarma dabba ta kirki dabba ta kyau mu ma yadda ku ganku da wadatan nan canda ni ma haka niki da a gidana ya kasance kul nama ne da rumu kuma dabbar da nake hawa himlaj ce ingarman doki walabisna dibaj mun sa dibaji ma a matsayin tuhanmu tuha ce mai tsada alhariri mai kabri yace waftarashnal hashaya bil ashaya mun shunhuda alhashaya shunhuda mai kyau mai huta shabihi abinda ake shunhudawa mai kyau mai tsada bil ashaya da marece marece in tayi irin na mai hari da zai zo hada shunhuda shunhuda ta ji da kai ana zamana cikin hada yace haka nan mun yi wannan mu ma a zamani na baya famara ana yace babu bumu farga ba illa hububar dahar bi gadirhi kawai sai jijjuyawa zamani da yaudarar shi wan kilabil mijanib zahara yace sai kawai juyawar riga ta yaki ta juya ta bamu bayanta fa'adal himlaju qatufan yace wannan ingarman dokan da muke hawa sai suka juya ga su sun koma dabba ce mai taurin kai da can mai hawa doki na ji da kai yanzu abun hawa na jiki ne mai garnama yace wan kalabar dibaji sufan dibajin da nake sawa alhariri mai kabri matsayin tuhata yanzu ya zama na tuha ce ta gashin dabbobi yace wa halum majarra ila ma tushahidun ha zuwa yanzu dai halin da nake ciki yadda kuke gani ne min hali da hali na waziyi da wannan kawar da ke tare da ni ita ce hali na a yanzu fa hana hanu nartadi umina dahar sadayun aqim yace ga mu nartadi umina tsotsa yaro tsotsuno nan mu aihe shine arada arida'an min dahar daga zamani sadai aqimin nono na bakararren mace wanda zai kama nono na bakararra da bata taba aihuwa ba ya rika tsotsa shin wannan zai nono zai huto to yace mu da zamani yanzu haka muke tahiya da shi yace wa narkabu min al-baqari min al-faqari zaharin bahim muna hawa daga talauci bakin duhu talauci muna tare da shi irin baki kirin falanar nu illa bi ainil yatimi ba kukan da muke yi sai kukan marayu yaran da suke tare da shi marayu ne kuka suke ta mushi kullun na inwa yace wala namuddu illa yadul garimi ban mu mekawa sai hannu na mai bashi kullun bashi ne hannu na duk in ka gana meka shi zuwa ciwo bashi ne yace fa hal min karimin yajidu ga yahibu hazal duusi shin akwai wani mai karamci da zai yayi wannan duhun alga yahib jam'i ne na duhu hazihi kamar cikin surati yusuf yace hazihi duusi na wannan taron damuwa da bakin ciki da nake tare da shi waya fullu shaba hazihi nuhusi waya fullu ya warware shaba kaifin hazihi nuusi wannan abun ga shu'umcin yawmin hasin mustamir annahas shine shu'umi mummunan lokaci wannan mummunan lokacin cikin ku akwai wanda zai dan sassauta mini kahin shi yace sun maqa'ada murtafi'an sannan sai ya zamana yana mazauni a wani guri wanda ya dan hau sama wa qala lil difli sai yake ce ma dan shi anta wa sha'anuka kai da sha'aninka fa qala ma asana aqulu hadzal kalami laula ki shi'ra la halqahu yace ban so in hadu wannan zancen ba wanda da ya gamu da gashi da sai ya aske shi aw istakhara la falqahu wannan zancen na da ya gamu da falamin dutsi da ya gusa shi daga inda yake yace wa inna qalban in kaga wata zuciyar da lam yujidhu ma qultu abinda na fada kin nan batani na ba da shi lanayyu in danya zuciya ce da zuciyar da bata dauki wannan magana da na fada ba ta tosaya to danya zuciya ce wa qad sami'tum ya qaum ku kun ji ya ku mutane na malam ta sama'u qabla al-yawm abinda ba ku taba jin shi ba a yau yace falyastagil kullu minkum bil judi yadahu kowa daga cikin ku hannun shi ya shagarta da kyauta wali yazkur gadahu ku rika tuna goban ku rika tuna kiyamar ku waqiyan biya waladahu kuma ya kiyaye dan shi gami da ni ya kiyaye diyan shi gami da ni in kana so cewa gobe kai ma irin abin da ya sami diyan nan na kai ya zama na wataran kai ne zai same ka to kai mun sadaka wannan kai ma haika kauce ba za ta same ka ba wannan yace wazkuruni azkurkum ku tuna da ni in tuna da ku wa aduni azkurkum ku bani in gode muku kala isa bin hisham yake cewa fa ma anasani fi wahadati ba abin da ya ɗebe mini kewa cikin kadaita ta illa khatamu khatamtu bihi khinsari sai dan zoban kawai da na sa a karamar yatsa ta a karamar yatsa shi da dan zobe bai da kobiye bai yadda abin da zai bada wannan dan zoban yace falan mata na walahu an shada yusuful khatam yayin da na meka mishi shi ya amshe shi sai yayi waka kawai yana ta siffanta wannan zobe alal isbi wanda ke cikin yatsa waja'ala yaqulu sai ya fara yana cewa yace wa mumtamikum min nafsihi bi kaladatil jawza'i husnan kamutayyamin laqiyal habiba fadammahu shagafan wa huznan duhu ya shiga duhu ne cikin nan yace wa mumtamikun min nafsihi wanda ya kasance mai kewayawa ne min nafsihi daga karan kanshi bi kaladatin da abun sawa na wuya al jawza na tauraru husnan a wajen kyau ma'ana wannan ta abun da ka bani yadda wasan kyanta wannan zoban da ka bani kama take wajen ta ina kwatamta ma da zoban da za a sa a wuya kuma ina kwatamta ta da taurarin da yake a sama wajen kyau yace kamutayyamin min laqiyal habiba kamar kaskantacce ne ya gamu da masoyin shi fadammahu jagafan ya gama shi a gaban shi dan saboda kauna wa huzanin kuma dan saboda damuwa wanda ya jima wannan zoban da ka bani ma'ana yadda na gamu da shi na rungume shi kamar masoyi ya jima bai gamu da masoyin shi ba in sun gamu yadda suke rungumar juna yace muta'allifan min ghairi usratihi anil ayyam khidnan wa muta yace muta'allifun mai haduwar kai min ghairi usratihi wanda ba daga cikin usrar shi ba alal ayyam khidnan aboki ne alal ayyam wanda zamani ya hada su aboki wanda ya jima bai gamu da abokin shi ba suka gamu to haka yadda ka san yake jin dadin nan haka ne ji dadi gamuwa da wannan zoban naka hikima ce da dubara ta yaudara duk da karancin abin da rishin kima shi yana yaba shi ne dan saboda wasu su bado yace ilqun saniyun qadruhu lakin man ahadahu asna yace ilqun abu ne mai tsada saniyun mai daukaka qadruhu darajar shi mai daukaka ce yace lakin man ahadahu asna sai dai wanda ya bada shi ya hi daukaka yace a kasamta ina rantsuwa da Allah law kana al warafil majr lafzan kuntu ma'ana da a ce jama'a gabaki dai cikin daraja sun kasance lafazi ne to ni na kasance ma'ana ce ma'ana ina game da su ina sama da su kala isa bin hisham yace fanulna huma ta halana min alfauri sai muka bashi abin da ya saukaka a wajen mu da gaugawa nan da nan fa a arada anna ya bada baya daga gare mu hamidan lana yana ta godewa ni Allah saka muku da alkhairi fatabi'tuhu sai nabbi shi hatta safaratul khalwa har sai da jama'a kadaici yayyayi daga ni sai shi an wajihihi ga huskashi naga cewa an bar jama'a daga ni sai shi fa iza huwa wallahi shaykhuna abul fatih al iskandari sai gashi ina rantsuwa da Allah malamin mu ne abul fatih al iskandari wa iza talazu qululuhu sai gashi wannan dan barewar yaron shi ne tube ma kaya suka taho dan yin yaudara ba marayi bane ai yana cewa yayi nuni akan cewa marayi ne ya dauko yake nema a taimaka mishi marayi ne yake ciyaro yace sai gashi dan wannan dan shi ne a talashi ne dan barewa nan yayi alkunya shiga dan shi na mutum azzugulul shine da da tsala da zugulul duka abu daya ne da ake ni fa qultu sai nace mishi abul fatah shibta wa shabbal gulam fa aina salamu wa aina al kalam yace ya kai abul fatah shibta ka tsuho wa shabbal kalam zancan gulam yaran kama ya tsuha yace fa aina salamu ina sallama take wa aina al kalam kuma ina magana da kake fada cewa kaza kaza ina magana fa qala sai yace gariban iza jama'atun al dariqu alifan iza nazabtana al khiyam gariban ni ba kone iza jama'atun ad-dariqu in hanya ta hada mu alifan kuma na mun san juna azana zamanul qiyama idan hema ta gama mu abinda yake nihi anan ban so ka nuna mun ka sanni ka bari in muka tai gida ka nuna ka sanni amma anan ni ba kone har a gurin ka ma kawai fa alimtu sai na san annahu yakrahu mukhadabati yana kin hira da ni bai san mu ci gaba da hira fa taraktuhu wan sarabtu sai na bar shi na tahiyata dan uwa duka wannan abin da yake nuna mana idan mutun ya karanci mukamomi da su wannan da waccan zamanin rayuwa babu abin da zai bashi mamaki yan yaudara yan tallan magani a kasuwa yan wa'azi a kauye duka kahinsu ka san salansu da usulubin sun ga baki daya wanda su inda sun karanci wannan kara musu ma usulubin yaudara zai subhanakallahumma rabbana bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk.